More music at houseofsongs.com.
Zaman ya na Musa ne manubata. Sarki Musa ne uban dukan mallawa. Kaka ki bisa tambura sai sarki zazzawo turken sarakunan alfarma. Sarki Musa tushiyarsa sammallawa. Sai sarki sarki Musa tushiyar sasamalla shi kashin bayan batun mawakin Hausa bismillah barkon amo gabanin nisa da salati gun nabiyu ga garagasa alihi da sahabu gabanin kowa mallawa zuri arkuta gawurta hamsha kan ayari da ba mai wauta bajman ya na Musa ne manubata. Sarki Musa ne uban dukan mallawa. Mujaddadi shi yayi rabon dukan tutoci. Kasa kasa ya tura malluma babaci ilahirin kasa ta Hausa kun ga azanci ta zazzau sarki Musa an kaba dan baiwa. Sakin da shek bin fodiyo ya bai wa tuta sarki Musa gyara addinin masarauta mallawa abar ku zalzala tairata batun juman da muke kira sasamallawa tushiya ita an kace masu min komai bugun gaban ba malle ka Musa zancen jarmai malla wa shenya farmakin kwankwa mai malla wa ku goda rabbi muku baiwa dukan ba malle za ku ganshi ba shi da tsoro cikin dubu ba malle yake zamo wa turo ba mallan zazzau daban abinar taro Barfe san wake da gaisuwa malla Mai martaba alƙara lafiya babana Shehu ɗan Idrisu sannu hasken rana Mallawa gidan so da nuna ƙaunar juna Yawan ku babban arziki gidan mallawa Kaka ke bisa tambura sai sarki Zazzawo turken sarakunan albarma Sarki Musa tushiyar sasan mallawa Zalara mallawa Daki daki kuma je mu bar shirin gaugawa Sarki Musa ne uban dukan mallawa Tajo ɗagunsa ne uban malla Ya Abdullahi ɗaga tajo shi ma ɗan iya Abdalla ga sunan zanjero akwai Aminu mai rijiya masoyin kowa Musa tori ma yana cikin ɗaɗanai Abdul Kadir baban samun shi ma dai Sannan ta jo baba Anugu shi ma Sannan Zubairu wanda an fice masa yaro Abubakar da banatahu bazan manta ba Umar fatanatahu da lissafina Ahmad teta na mabaza mantawa. No Aisha tuna tiki kubi no asanu. Asama utena cikin sugwagwan durmi. Kuma je Maryama kun jugwagwakile shi. Akwai sugwagwa Halima an kace yar saje. Sannan ga Fatima su gwagwadumanan. Daga nan sai Rabi'a tu gwagwan madaka. Amata dai ga Aisha tu gwagwatakko. Sannan ga su Safiya gwagwan kwarwai. Da Amina wacce an kace wa gwagwa yar lulu. Da akwai Rama tu gwagwa jambatanana. Zazzawo dargin sarakunan alfarma. Kaka ke bisa tambura sai sarki. Sarki Musa tushiyar tsatsamalla. Kaka ke bisa tambura sai sarki. Zazzawo turken sarakunan alfarma. Sarki Musa tushiyar tsatsamallawa. Zazzawo turken sarakunan alfarma. Sarki Musa tushiyar tsatsamallawa. Tushiyar tsatsamallawa.
More music at HouseOfSongs.com.